matar wicira irgaro fondo goido suror kokaro karan godan gir hangan furtage labarai lera nuka to kan ayruka ita abdraman da zainab abu saidu gutonen darando zainab sabah matgaham
samai dai nuruki kun labar fonon kadirsi
honkun dai abu irin kwai gai kwara nan kirkwai gisalan isfutare kabu ngai din bon kan iganji irwan bon fere sigiro ra irgu kwai gisalan toni gindawiyan kaushu te yawo bon kan furtage kwai gite ingai gonyon modan agades kwara daga hamzin jando ingano irgu banda Sigiro kan signe festival du rire akwai gisinti nenyamai marsando azari waking the ear sai sefen jean rush nyamai wana sigirno kan furta gaisa ta kan signe bafune dijo ani sigirno ingum duga har harando nangam koy digine neni jar labora
irma hangan faman diyan wukan abdulaziz mamman iro kan gati kunda wan ginbora no irin wan hanga sino fanta shamsu si
L'objectif visé à travers ce festival.
Festival au Manam Antikara, Imbore Bay, Imdugo Tegen Muti, Harand Harand Kwesi, Zamon Kunag Sandi, Nimunarun de Harand Harand Ku, Manamu Imabay, Damanti, Lugundo Fondono Kangat. Festival au Gana Kwini, Irmati Kudorku, the Bay de Chergamara. La Sabino Mantikara, Boremsalan Chergamara, Harand Harand Kwimaga. Zama festival o maga hunkuna Niger haranda haranda koi mai fat trailer bayra in hirreda
au delà de nos frontières
kadir musa sorgoto agres gandara nanka habizo kambisa ikwe gaham zingen dia yone fote ingai muduga furta je kan gwani gaham zingen daira la kolera imediye imisuban
zurayo na waka agres zurai sata sigira managti imdu furta gigoniya kango koi yone beredo ganda maga
Furta gizangu iddu no gaham salle yam ba koyan wonden da arusiyan kan gon jiriwocin ne zakko jiriwocin di iddu ifunganda koleje de lisei da kakayo na wodo kan ga furta gigoniyan ceci irma hangar muhammed abubakar ganda zure gaham salle yan satajin borase
selili de detecte no janta
watino irdu kan ga furta ge kan yanga wani suban kan yanga koyi yone kan ga telabora irga sambu zanka kaine ini faino kanan ditaci kan igayi gaham zingeno di maga zure metre zangu metre zambarfa sarga fitto yano do tondo gindaw yano irgondo furta izangu hinka ke suban irgi dondonondi im wani wodin kun irma zankai dondonondi zura zai go zanka
abazage
furta je kai suban gogo farha
je deselek
inai suban zurakan igite metr zangora bin kaneno aisi ai koino ga tangam ir kwarasi yone kan gatte maga
sporti
je deselek inai suban tineke tuyongu wani yona wora metr zangubo bin kaneno aisi zama gaham zingen diyan ga kanesi harno kan ai ba ai mdu tontoniara ai muwa yone bere
ner kani je jira yone fo sola tawanda ga des furta gaham sallakai game
son kai irme ga kwar hare kan ga bonko no do kwar kware ze kanga windi bonko ne nan sankayan sambu kan furta ge won is furta re kabu yan gangi
furta ji kulkan koy ga bon sandaite aman sankadin gana iga ce kwar koy kwara nan ki koy ga chabu jama kulgine kalir mahangan fadel alu barbata se kan yi fassara
Logos Nigeria labuno ga futta jo isa funding yo lezi yang bongura kan sigine rasta minti yambandi na ce bonko no kwar kachabu adedirse
yo kai chabu lab ko kwara zama hanniya mu boye bon warasi Lagos ne funo bine ka nori ne dia zabi ne ke maka e ci sai dai ga ka man ke wonguno e dai ta ne ke ga ka
sanka no kan bonko no sambu ngai na mai dinge ala dai batun fondra sanka kanu hera yansi
wallahi kai te cha aro so cha bor gumugumo zama da matiyan nai gote isana yo ga ya maru imfo gaida tabiye wa ne sambu kakin gai madangai bara asibori wodi wa mante ba kaina
tanda no hare kwara fo mura in sanka din cin fo sambu in mangan masudu umar zada tanda kwara koyo se
kwa kunne mai ku kuliki makanda bor wai ma bowa din gano dia danna cebuya mute igangwendi imanchabu lamudun nan da go soli e cin samma kau komite de vigilance o dingai no dise kam halka hunkuna yanje sino inango
in san foyon bumbo san mu koyne ga yara kan bonko no ne mu goide sanda karu har zuran di lalala da purpure dai file kai ga te hije ga ganje yo
kalir bon fere sigiro mura ir ko ga salan furta yai bon kanna ton gindawyan kaushu ki ga te da turkambe kaushu da mokuru ina son bi na te ingai gonyon
ne rando di mugo kandi se nur bobo kannan kalin te ingai gonyon irin hangan anise barbata ki fasarse
da bayan furta jiyan kan funu sokoto ni jira laborano gite
inda Muhammad Shapiu fute jiri wani kicin da gu izo garin gwetan dara a salangir sai ya goyo ka tubunga kai gabo
idan nzo daji
dai ka sajura am ka turgina ai mahansi a gainu ko shu bundodi gam cici ko shu ai mafai ka afukure ga hu bundodin ga ko su benani ai ma dan charga ibero ai ga ner wa haku ikaina waitaci woro ne margu ga ku gidai shambura ya kinese ne ngono ngumu ku funo kite logonda du ga nera imdu ga har kendinda
jarowa cikin lija
talako fonir famin da hankan sai ga ka Muhammad Guitan dadu
a hali yanzu dai na
ai ka bura kan ga nera duno zama ai wa gidai ibobun dozu wai ulwaranka ibedin dikene gud ku sajura gi ner zan kisi da dottige da bumbu hinubore zama foyi goidan zandarme lokaci foyan bumbu soje ga dai
ja suna sayin shi
boran kan ga fanda da dir sai hankan gai gogite da gojinadin
ni ina aikin gaji
am garden ko su kan ni dai kan bara ai goidan ai mai bon hankali irkom taligai abur fufuro ai gin gagai ba alman lalmu fufuro gubumbu ai gai bon hankali ko su ai goga makani zama ai ku sajura ga gawaida to bayyan kulganyen da sajicu wato ai ku sajura no da hangau ton ka ainin ko su dai ai goga difayanka gawodo hare
ci cikin farauta ta
gojina no Muhammad Hiji alba atayen tan da fufeyri kwara
Niger ta ƙarin tukunci bero kasum na dillo hani zo kan bisano ina ta yafe ni foot fumado kunda waran zikin dihin katanga mai bi mars hando girbu wakin di hakko ni sintin ganda kulra lawal garba kan ga hagoi da fe ni foot tanga mai nono sumana amadu no fahamai
son fat mantirgi feino kunda kunda lama barku kan kaga sambu 13 fufulara aga baiban kambon akan aga sintino marsa hando a girbuwe cinda hakko mannan ina fayen teno da saban da wani son bindin sam 13 fulara niga bai sadin da a kunda kurkan waranga balodin karda karam ban ai ta jobun mu kar kan da ne ekipo kan zam kupo ga aga kun Niger maga burbila bai kupo do ekipo mu kan zam champion ga ngamu ga koi Niger maga burbila bai kan yan zame ngemu ngela bera bal karimu kanga furi gamara kan sigine championnat super league
ale au championnat super league de la cap
neno erka ga to irin hankuna furta ga albahara mai hufon duwai da surar kokaro karin dangir hangan kalsub no ya irin yakka taran sai albahar ta gengaton